وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ya gudu mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 13 ga watan Rajab shekara ta 2438 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 10 ga watan hudu shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Hafiz Ibn Ahmad na الشيخ الإمام الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى. كافين درسي ne wale fi idan da tambayoyi suna iya gabata. Tashiya maimakon ya salamce sai ya tashi ya miƙe, aka masa tasbihi sai ya dawo. Zai maimaita tashiya ko ba zai maimaita ba? Ba maganar maimaitawa, iya abinda zai yi sallama zai yi, in ya salamce kuma ya sujada ba'adi, domin wannan tashi da ya yi ƙari ne. Kiran sallah a kunnen dama da tada iqama a kunnen hagun da jinjiri, wannan kwata-kwata bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin da ya zo a kan haka hadisi ne bai yi, an gane ko? Iya abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda ake ma jinjiri, wato shi ne tahnik. Me ake cewa tahnik? Shi ne a tauna dabino a lakuta ma yaron ya haɗi. Tauna dabino bai keɓanta ba da cewa sai malam wani, domin duniyan wato domin albarkar da dabinon ne ake nema, kamar yadda shari'a ce ta sunnanta haka, ba niyan bakin wani ba ake nema albarka da shi. Babu niyan da ake neman albarka da shi face niyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin wannan al'amari ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ma'abucin albarka ne. Allah ya kimsa albarka game da manzon shi sallallahu alaihi wasallama da duk abin da ya shafi jikinsa. Don haka sahabbai, Allah ya ƙara musu yarda, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kaki ba sa bari ya kai ƙasa, fama suke su tare. Idan ya yi arwalla, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, wato sai sun kusa su yaƙi junansu game da ruwan arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ana turayya da juna, kowa so yake ruwan ya taɓa jikinsa. Wanda bai samu ba sai ya goji lemar a jikin wani, a jikin ɗan uwansa, shi ma ya goga a jikinsa. Don haka malamai suka tabbatar da neman albarka da abinda ya shafi jikin wani, wannan yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a aikata haka da Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali, ba wanda aka nemi albarka da niyansa ko ruwan arwallarsa ko gashinsa, kamar yadda hadisi ne na cikin hadisi ne ingantacce. Anas bin Malik, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa a ranar 10 ga wata da manzon Allah sallallahu ga watan Zulhijja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunan Mina a hajjin sa gaban kwana manzon Allah bayan yayi jifa ya kirayi wato yayi jifa manzon Allah ya kirayi wan zamun sa bayan yayi jifa ya soke hadaya manzon Allah ya kirayi wan zamun sa ya mika masa kansa ya aske bangaren dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ba Abu Talha gashin cewa naka ne da ya aske masa bangaren hagun manzo Allah ya koma ba Abu Talha yace masa an raba ma jama'a wani ya samu gashi biyu wani ya samu uku wani ya samu sama da haka har ma Ummu Salama Allah ya kara mata yadda take cewa abinda na samu ne sai na saka shi cikin wani tangaran na azurfa idan an kawo mara lafiya idan mutum ba shi da lafiya nakan zuba ruwa sai na walwala gashi sai a bashi ya sha da izinin Allah sai ya samu lafiya to dan haka wannan yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka shi wannan tahaniki an gane ko in ma guzo mar ko kai wato baban dan ko wani candaban ko ita mai aiwuwar za ta tauna da bina in ma a tauna da baki ko a daddaka shi a cikin wani abu yayi taushi yanda shi jinjirin idan an sanya masa a baki zai hadi kuma wannan tahaniki ana yin shi ne kafin daya sha nonon mahaifiya abin da ya dace kafin ya sha nonon mahaifiya ai masa wannan tahaniki kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Ummu Sulaym lokacin da tana da ciki manzon Allah yace in kin aihu kada ki ba dan nono ki bani labari a lokacin da ta aihu cikin dare wato ta sanya Anas Allah ya kara masa yadda ya kwana yana gadi jinjirin ta juya masa baya yaro yana kuka da aka wayi gari ta ba Anas dan ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace akwai dabino tare da kai Anas sai ya ka dabino manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tauna wannan dabino ya lakuta ma jinjirin ya hade to wannan shine abu na farko da ake ma jinjiri bayan haka kuma abu na biyu wanda zai biyo baya shine yi masa addu'a addu'ar ka ba wani abu ba wata ba wani abu bane wanda yake na nesa ba wata addu'a bace wata kuriya cewa sai wani suka sani addu'ar shine cewa barakallahu fika ko barakallahu alayka Allah ya maka albarka ya addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yama wannan yaro yace barakallahu fika Allah ya sanya maka albarka kene in ma ka faɗa da larauci ko ka faɗa da yaran da ka iya inda Hausa zaka faɗa shine ka ce Allah ya sanya maka albarka in mace ce ce Allah ya sanya miki albarka ba laifi mutum yakan biyo baya da addu'o'in da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na neman tsari da kariya misali irin su wato ubizuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma jikokinsa Al-Hasan wal Husain wannan addu'a manzon Allah yace kamar yanda yace kakanku ko kuma kamar yanda yace babanmu Ibrahim alaihi salamu haka yake nema ma ƴaƴansa tsari da wannan addu'a dan haka wannan addu'a ana iya masa bayan an masa addu'ar cewa Allah ya sanya masa albarka akan biyo baya da ita wannan idan namiji ne ka ce uizuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma idan mace ce ce ka ce uizuki bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma idan ka tagwayo ne sai ka ce uizu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma da laifi irin su wato kul huwallahu ahad da kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbil nas da ayatul kursi domin ayoyi ne waɗanda suke na neman tsari na neman albarka da su ba laifi akan iya karantowa a tofa ma yaron da sunan cewa Allah ya kare shi game da sharri na mutum da aljiya bayan an masa wannan addu'o'i to abinda zai biyo baya shine in an riga an zabi suna to a lokacin nan ma sai a ambata ma jama'a cewa dan nan da aka haifa sunan sa wani a ba su labari cewa an sanya masa suna wani domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an masa aihuwa a cikin dare da aka wayi dare bayan sallar asuba bayan gama sallar asuba sai yake ba sahabbai labari yace jiya dare an haifa mun da kuma na sanya masa suna Ibrahim haka wannan da na Ummu Sulaim da Anas ya kai manzon Allah bayan ya masa wannan addu'a manzon Allah sai ya ce ya sanya masa suna Abdullah. Dukkan su waɗannan dalilai ne waɗanda suke tabbatar da halaccin bayyanar da sunan dan da aka haifa a ranar da aka haife shi, ba maganar sai an kai ranar bakwai. Bani ma kai kafin a haifi ɗa kana iya cewa in ɗa namiji ne aka samu sunan shi wani, in mace ce ce sunan ta wanci, an gane ko? Kama kafin ka yi aure ma kana iya cewa duk ran da na yi aure in dai na samu karuwa in ɗa namiji ne sunan shi wani, in ɗiya mace ce ce sunan ta wanci. Kamar yanda Zakariya alaihi salam Ubangiji ta'ala ya faɗa mana kafin a bashi ɗan Allah ya ambata masa cewa ga sunan ɗan, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ubangiji ta'ala yace ya kai Zakariya ka tabbata cewa lalle mu muna baka albishir game da samun wani ɗa, wannan ɗa ismuhu Yahya, sunan shi Yahya. Kaga albishir ne ake bashi kuma sai da aka faɗa masa ga sunan ɗan, kafin a haifi ɗan ma Allah ya ambaci sunan ɗan, yace lam naj'al lahu min qablu samiyya. To dan haka kuma haka can Ubangiji ta'ala na faɗa ga wato mahaifiyar Maryam a lokacin da ta haife ta take yanki ta raka mata suna, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa falamma waba'atha qalat rabbi inni waba'atuha unsa wallahu a'lamu bima waba'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Ubangiji ta'ala yace falamma waba'atha lokacin da ta haifi wannan iyata ta qalat rabbi, sai tace ya Ubangiji na inni waba'atuha unsa, tace iya mace ce ce na haifa ni kuma nayi adda walkin ɗa namiji domin in sadaukantar da shi game da hidimar ɗakin Allah. Sai take cewa walaysa dhakaru kal unsa, to ai namiji bai zamanto ba kamar mace. Allah ya bambanta ina masu cewa da maza da mata duk da suke, to gashi Allah ya haka yato mana walaysa dhakaru kal unsa, namiji bai zamanto ba tamkar mace, Allah ya bambanta. Sai tace wa inni sammaytuha maryam, tace ni na sanya mata suna Maryam. Wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim, tace ya Ubangiji ni ina nema mata zari da ita da zuri'atta, wato ina nema musu tsari da kai game da sharri da mugunta na shaytani wanda yake abin jefewa ko kuma abin nisantawa game da jinkan Allah. Wannan ma dalili ne wanda yake tabbatar da cewa take yanki a ran da aka haifi da za a iya ambata sunan shi. In mutum ne riga ya bayar zaɓi suna, to shari'a ta ba shi damar har zuwa ran bakwai, an gane ku? Ran bakwai kenan, shi dai ba za a ƙetare ran bakwai, dole a ran bakwai ka zaɓi suna ka bayyana ma jama'a cewa ɗan da aka haifa sunan shi wani. Kenan in a rana ta biyu ma ka zaɓa kana iya bayyanawa, in a rana ta uku ma ka zaɓa kana iya bayyanawa, shi dai gaya ran bakwai shi ne ake ambata sunan yaro kenan idan mutum bai riga ya bayar zaɓa tun a farko. To wannan abubuwan da suke kasancewa kenan a ran da aka yi aihuwa. Don haka kuma sunan kwana uku kwata-kwata ba ya da asali, ba ya da asali a addini cewa a ran uku a zo da sassafe wani malami ya zo da sunan cewa raka sunan kwana uku, ya zo ya masa wasu addu'o'i, addu'a ta hannun dama daban, ta hannun hagun daban, ta kafar dama daban, ta kafar hagun daban, ta idan dama daban, ta idan hagun daban, ta kunnen dama daban, ta kunnen hagun daban, ta tsakiyar kai daban, ta baki daban, ta hanci daban, ta kirji daban, ta ciki daban, ta gaba daban, addu'o'i ga su daban-daban wanda aka kirkira aka zo da su. Daga ne wannan addu'o'i a bashi zubin goro da dala 40, duk da cewa a yanzu an wuce dala 40. To wannan kwata-kwata shi ma ba ya da asali, wannan sunan kwana uku. dan haka ba ta san a ce bai yadda asali saboda wanda ya sunan kwana uku a ran bakwai shi ake ba karfata ta gaba to ya za a ce masa ba kyau bai zo ba shari'a shi yasa ta kowane hali sai sun fama yaya za a yi su kare saboda waccan maslaha da suke kallo to daga ranar aihuwa babu wani abu sai a ran bakwai shi ne da sassafe a aske kan jinjiri idan aka aske kan jinjiri sawa'an namiji ne ko mace ce wannan gashi sai a dora shi akan sikeli na makera nauyin da ya bada na gram kin azurfa sai a yi sadaka da gurgurdan kudin ga mabukata shi kuma duka kwata-kwata gram kin azurfa baya wuce dala 65 dala 56 ne dai wani lokaci da muka yi lissafi yakan iya dan canzawa shi kuma galibi da muka tambayi wanda yake masani akan wannan bangare wanda ya saba auna wannan gashi yace galibi gashin jinjiri baya wuce gram 3 zuwa 4 in yayi yawa ne gram 4 to kaga duka kwata-kwata kudaden ba su wuce ba shi ka da dan canji idan ka bada 300 kenan ka fita daga cikin kwanto aka haka to haka ake bukatar a yi sadaka da gwargwadon nauyin gashin da azurfa kamar yadda hadisai ne ingantattu akan haka sannan kuma sai a yanka ragon suna ana yanka shi ne a lokacin wallaha idan aka ce lokacin wallaha shi ne wato bayan hudowar rana wato da gwargwadon minti 15 misali in rana tana hudowa karfe 6 to zuwa 6 da kwata wannan shine lokacin yanka ragon suna an gane ku kenan in a baya ba a rigai ba aka bayyanar da sunan dan da aka haifa to a ran bakwai kin duk wanda aka haɗu da shi sai a bashi labari dan da aka haifa an sanya masa suna wani to wani yakan iya cewa to fatiyar suna fa fatiyar suna kwata-kwata za ta da asali da a kofar gidan da aka yi aihuwa ko a masallaci baya halatta domin ƙari ne a cikin addini wannan fatiyar suna an ɗauke ta a matsayin ibada shi kuma asali game da ibada shi ne haramci sai an samu dalili babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ƴaƴan da aka haifa masa ko daga cikin khalifofinsa guda hudu ko wani daga cikin sahabbansa cewa a ran bakwai ya tara jama'a da sunan fatiyar suna babu hadisi babu dalili dukkan ƴaƴan da aka haifa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai taba tara jama'a da sunan cewa ku zo fatiyar suna ba a kofar gidan shi ko a masallaci don haka kuma ka dauke bid'a daga kofar gidanka ka kawo ta ka kimsa ta a ɗakin Allah ai abin yayi muni matuka don haka kwata-kwata wannan fatiya bayan asuba a masallaci shi ma baya da asali hadisin da aka raba da shi kwata-kwata babu waje uddilala fuska ta kafa hujja a cikin shi wannan wato wannan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba sahabbai cewa jiya an haifa min da na sanya masa suna Ibrahim washegarin aihuwan ne ba a ran bakwai bane ba washegarin aihuwan ne domin an yi aihuwa a cikin dare wannan sallar asuba shi ne farkon haduwarsa da sahabbai a wannan yini don haka a wannan lokaci ne ya ba su labari to haka wasu sukan dan bake sai a zo wai a ran bakwai sai a faɗa ma liman ya faɗa ma jama'a mun samu karuwa muna barra addu'a wannan kwata-kwata shi ma bai dace ba kafin ran bakwai din an ma aihuwa duk wanda ka haɗu da shi ka ba shi labari yi masa addu'a duk wanda zai iya zuwa ne can ya je ya masa addu'a kana ba su in ma jinjirin za a ɗauka a kai ma wanda ake kwaɗayin karɓuwar addu'arsa ana iya ɗaukar jinjiri a kai masa ya yi addu'a to don haka wannan kwata-kwata babu kuma sannan haka hadisin da suke fakewa da shi hadisin da wato Muawiya ibn Qurra al-Muzani Allah ya kara masa yadda lokacin da aka haifa masa ɗa Iyas kamar yadda hadisi yake cikin wato al-adabul mufrad na al-Imam al-Bukhari kuma hadisi ne kyakkyawa kamar yadda Sheikh Nasir al-Albani Allah ya ji kansa ya kyautata danganan hadisi lokacin da shi Muawiya ibn Qurra aka haifa masa ɗa mai suna Iyas wanda alƙali shine Iyas ibn Muawiya. A lokacin nan bayan an haifa masa da, ya tara wasu jama'a ya gayyace su ya shirya abinci na musamman, wanda a cikin jama'ar da ya gayyata akwai wasu daga cikin sahabbai. Aka zo aka yi walima, bayan an yi walima sai ya daga hannu ya yi addu'a. Su ma waɗanda jama'ar da suka halarta ya nemi cewa su ma ɗansa addu'a, suka yi addu'a. To wannan hadisi ne mauku, kuma danganan shi hadisi ne ingantacce. To amma ka'ida abinda muke so mu sani, shin hadisi mauquf yana zama hujja a cikin addini? In aka ce hadisi mauquf, faɗa ko aiki na sahabi? Duk abinda sahabi ya faɗa ko ya aikata shi ne ake kira hadisi mauquf. Yana iya inganta kuma yana iya zamantowa hadisi ne da'ifi. To hadisi mauquf ko da ya inganta ba hujja bane a cikin addini, dan sahabi ya aikata wani abu ba hujja bane a cikin addini. Hujja a cikin addini alqur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ijma'i na malaman, sannan kiyasi in ya cika sharuɗin shi. Dan shi Muawiya Allah ya kara masa yadda yayi taron, kuma ba a ran bakwai bane abinda muke so mu sani. Walima ce suka yi, wanda Hausawa suke kiran shi kauri, wanda a lokaci da ya gabata ana yin shi kauri ake ce masa. A ran uku ne akan yi abinci, a ran ukun aibuwa akan yi abinci a shirya walima, mutane su zo su ci. Shi ne a Hausa ake kiran shi kauri, wanda ƴan uwan mu zabarmawa su malam su ne suke kiran shi tankahari. An gane ku? Tankahari suke kiran shi. Walima ce ta aibuwa wadda ake, ba a ran bakwai bane bai tara jama'a ku zo ba tira suna. Kuma ko ya inganta kuma cewa kaddarma a ran bakwai ne balantana ba a ran bakwai bane, to ba hujja bane a cikin addini. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai tara ba, dan sahabi ya tara, wannan ba hujja bane a cikin addini, kuma balantana ba haka bane ba. To wannan kwata-kwata ba a kofar gidan da aka yi aihuwa ko a masallaci baya halatta ka tara jama'a da sunan baki da suna. In sai a baki a ce wai a, to ai jama'ar in sun haɗu ai addu'ar ce ake yi. A cikin addu'ar kuwa akwai wani abin yi? To addu'an nan da kuka tara mutane a matsayin ibada ko dauke ta, wanda bai yi ba kuna ɗaukan ɗan kamar ma a haka aka same shi. To don haka wannan duka wani tawili ne wanda yake na banza, wanda baya inda za a iya samu gunzama. Saboda haka kasancewar abin da muke so mu sani, ita ibada asali ka zo da wani abu da sunan ibada haramun ne sai idan Allah ne ya faɗa ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Kuma malamai masu bincike sun tabbatar da cewa asalin taron fatiyar suna ba na musulmi ba ne, na ɗan mushan ne, daga wajen ɗan mushan aka samu shi. A ran bakwai ɗan mushan ake kirawo fasto ya zo su taru a yi fatiyar suna, asali da aka samu shi. An gane kuwa, asali ƴan mushan ne suke yin wannan, ba musulunci ba ne ba. To don haka a takaice wannan shi ne abin da ake kiran shi kenan, wato abin da ya shafi kenan abubuwan da ake aikatawa da yaro tun daga ran aihuwa har izuwa ran bakwai. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu sala, muna cikin baban da ke bayani game da sharɗa na sallah. Mun karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, da hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, hadisin da ke tabbatar da cewa idan mutum ya taka najasa da takalmansa ko khuffinsa, to sarkakar wannan takalmi ko khuffi wato shine ya goga takalmin akan kasa, sannan sai ya sallah da takalminsa ko ya sallah da khuffinsa. Kamar yadda shi hadisin Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda malam ya dan takaita shi, domin daman littafi ne malam ya yi mana bayani tun a cikin shinguda, malam yakan dan takaita littafin ya zo da mahallin shahid. Kamar yadda hadisin yake, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sallah da sahabbansa, kamar yadda shi Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda ya faɗa, yace ana cikin sallah sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cire takalmansa ya maida su, hagunkinsa ya ajiye. da sahabbai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fitar da takalman sa ya aje gaba ɗayan su kowa sai ya fitar da nashi. Ana gama sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya waiwayo sai yake cewa mali araku khala'atu min alakum. Manzon Allah ya ce me yasa naga duk kun fitar da takalman ku? Qalu ya rasulallah ra'aynaka khala'atan 'alayka. Suka ce ya manzon Allah gani muka yi ka fitar da naka, don haka mu ma muka fitar da naku. Kaga yanda mazanjiya suke da tsantsar koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai tsaye fa ana cikin sallah da suka ga ya fitar da takalman sa ya aje, kowa sai ya fitar da nashi. Saboda mu'mini ba shi da madiri abin koyi face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shine mai kyau a wajen mu'mini, duk abin da ya bari shine mara kyau. Kai tsaye da suka ga ya fitar da takalman sa, kowa sai ya fitar da nashi. Manzon Allah sai yake cewa ku san da cewa sababin abin da yasa na fitar da takalmana Jibrilu alaihi salam ne Ubangiji na ya turo shi cewa ya bani labarin cewa kasan takalmana akwai najasa, don haka na fitar da su. Manzon Allah yake daga yau ɗayan idan ya zo masallaci, manzon Allah yake ya leƙa kasan takalmansa, idan akwai najasa a jikin takalmansa manzon Allah yake ya goge takalman da ƙasa, manzon Allah yake ya sallah da takalmansa. To don haka wannan yana nuna mana halaccin yin sallah da takalma, bal ma wasu malamai suka ce yin sallah da takalmi sunna ne, domin hadisi ya inganta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa khaliful yahuda, manzon Allah yake ku saba ma yahudawa, sallu fi ni'alikum, manzon Allah yake ku yi sallah da takalman ku, fa innal yahuda la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim aw kama qala. Manzon Allah yake domin su yahudawa ba sa sallah da takalman su, ba sa sallah wato da kufin su, manzon Allah yake ku yi sallah da takalman ku. To da haka wasu malamai suka ce yin sallah da takalmi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To don haka wannan hadisi malam ya zo mana da shi domin ya nuna mana wato tsarki wanda yake na kabasi, tsarki na dauda, ma'ana wannan sharadi ne daga cikin sharuda ne ingancin sallah. Dole ne jikin mai sallah da tufafinsa da mahallin da yake sallah ya zamanto a tsarkake. Kuma wannan yana nuna mana idan mutum yana cikin sallah wato ya ga najasa a jikinsa, idan ya gusar da wannan najasa, sallah ba ta baci sai ya gusar da wannan najasa kai tsaye ya ci gaba da sallar shi. Gane ko? Misali kana cikin sallah, najasa ta zubo maka ka ture ta, shikenan sai ka ci gaba da sallah. In kuma bayan gama sallah ne sannan ka ga najasa, ba maganar sake sallah, sawa'an da sauran lokaci ko lokaci ya riga ya fita. In dai mutum bayan ya gama sallah sannan ya ga najasa a jikin tufafinsa, sawa'an kafin ya shiga sallar yana ya san da cewa a jikin tufafinsa akwai najasa, sai ya manta ya saka wannan tufafi ya yi sallah da su ba maganar sakewa. Misali ka tabbata tufafinka, ma'ana rigarka ko wandonka yana da najasa, to sai ka manta ka saka shi a jiki ka yi sallah, bayan ka gama sallah sai ka tuna a shi tufafin nan da na yi sallah yana da najasa, to ba maganar sake sallah. To don haka shine dai a takaice malam ya zo da wannan hadisai guda biyu. Yau insha Allah kenan za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'an Mu'awiyah ibn al-Hakam radiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha shay'un min kalami an-nas إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. معلم الله يجيك أنسى نبأ وأن حديثي من رواية معاوية ابن الحكم الله يكرم سيدا كيف أتي ومزع الله صلى الله عليه وسلم يجي إن هذه الصلاة مزع الله يجي لم يتونن صلى la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Manzo Allah yace wani abu na zantukan mutane yace baya inganta a cikin ta, ma'ana kwata kwata baya halatta. Duk wani abu na zantutuka na mutane baya halatta a cikin sallah. Manzo Allah yace innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul qur'an. Kusan da cewa ita sallah kadai wato tasbihi ne, girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala da tsarkake shi game da duk abin da bai dace da shi ba, wata kabir wato da girmama shi da kambama shi, wa qira'atul qur'an kuma da karatun alqur'ani, su kadai ne sallah. Manzo Allah yace duk wani abu na zantukan mutane baya halatta, ma'ana a cikin wannan sallah. Sababin wannan hadisi kamar yanda shi Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami Allah ya kara masa yadda ke fada, baina ana usalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, yace yayin da nake sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace idza afasa rajul min al-qawm, yace sai wani mutum daga cikin jama'a sai yayi atishawa, faqultu yarhamukallah, sai nace masa yarhamukallah. Kamar yadda manzon Allah ya umarce mu cewa idan mutum yayi atisha yace alhamdulillah, to duk wanda ya ji shi ya zama wajibi ya ce masa yarhamukallah. In ku goma kuke zaune, mutum da yayi atisha in dai ya ce alhamdulillah, to ku tabbata ya zama wajibi akan kowa daga cikin ku ya ce masa yarhamukallah. In dai ya faɗa bai dauke muku ba, dole ne ku faɗa masa, domin haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi. Sabani ga sallama, idan wani ya yi sallama a cikin mutane in sun kai 1000 in dai ya amsa to ya sauke musu, amma gaida ne a tisha, to wannan haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi in kowa sai ya ce masa yarhamukallah. To shine ana cikin sallah wani ya yi atisha, shi Muawiya ibn al-Hakam Allah ya kara masa yadda sai ya ce masa yarhamukallah, yace faramani al-qawmu bi absarihim, jama'a kawai sai suka fara min ido, kowa ya zura min ido yana kallo na, domin ya zo da abun mamaki. In kaga jama'a suna kallon ka, kowa ya fara ido ya kalle ka, to kai wani abu wanda yake sabanin al'ada, abu wanda yake kwata-kwata bai dace ba. Shine yace faramani al-qawmu bi absarihim, jama'a kowa sai ya fara min ido. Da kuntu sunace wa fukula ummiya, ina ma a ce mahaifiyata ta yi barina, ina ma a ce ni ba a jini ba saboda wannan kwarawar ido da suka masa. Sai yace ma sha'anukum tanzuruna ilayya, yace kai jama'a me yasa me ku kowa ya kwara min ido yana kallo na, ni nayi? Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim, sai suka haɗu kowa yake buga hannun shi akan cinya, kowa yake buga hannu akan cinya, ma'ana suna mata isharar ne na cewa wato ya ja bakin su ya kyale. Shine yace falamma ra'aytuhum yusammituna, lokacin da na fahimci cewa suna kawaitar da ni ne, ma'ana suna umarni na cewa in yi shiru in kyale, yace lakinni saqattu, yace sai na ja baki na na kyale, amma fa akwai ta cewa falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama sallah, yace fa bi abi huwa wa ummi, yace wallahi zan iya ba da mahaifina da mahaifiyata domin na fanshi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Muawiya yace ma ra'aytu mu'allima qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu, yace wallahi gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko bayan wucewar shi yace wallahi ban taba ganin wani malami mafi kyawun karantarwa sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hausawa muka ce waka a bakin mai ita ta fi dadi, wa zai fi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a iya karantarwa? Sai yace fa wallahi, yace rantsuwa nake da Ubangiji na, ma ka harani, yace manzon Allah bai tsawatar da ni ba, bai tsawatar da ni ba, wala da rabani, yace manzon Allah bai kai mun duka ba, wala shatamani, yace bai faɗa mun wata bakar magana, kawai iya abin da ya faɗa mun cai inna hadhihi salata. Angale ko shine malam ya ciro mahallin shahid, wannan sababin hadisi gaba ɗaya malam ya shafe shi saboda littafin ana buƙatar a takaita shi, yace inna hadhihi salata, manzo Allah yace lalle ita wannan sallah da kake gani ya Muawiya, manzo Allah yace la yusluhu fiha shay'un min kalamin nas, wani abu na zantukan mutane yace baya halatta, la yusluhu ay la yujuz, kata kata baya halatta, haram ne. Duk wani abu wanda za a lissafa shi zanci ne na mutane, to wannan baya halatta a cikin sallah. Sai yace innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul qur'an, kasanda cewa kadai ita sallah iya abinda ta kunsa, abu na farko shine at-tasbih, lafazin at-tasbih shine at-tamjid wa at-tanzih, girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala da tsarkake shi game da duk abinda bai dace da shi ba, shine yace innama huwa at-tasbih, ita sallah wato kadai, domin innama siga ce daga cikin siyagul hasr, malamai suka ce tusbitul mazkura ba'daha wa tanfi ma adahu, kana tabbatar da abinda aka ambata a bayanta amma duk abinda ba shi ba ta kore shi, dan haka manzo Allah yazo da wannan siga yace innama, dan ka san da cewa duk wani abu wanda yake koma bayan wannan to baya halatta a cikin sallah, yace ku san da cewa ita sallah at-tasbihu kadan, manzo Allah yace girmama ubangiji da tsarkake shi game da abinda bai dace da shi ba, wata kabiru wato da girmama shi shine fadar Allahu akbar Allahu akbar, wa qira'atul qur'an yace kuma da karatun alqur'an. To a takaice shi ne malam kenan yazo da wannan hadisi, wanda hadisin yana tabbatar mana cewa zance na mutane a cikin sallah, an gane ku, to wannan yana daga cikin abin da ke bata sallah, inda da ganganci mutum yayi to sallah ta bace, amma duk wanda yayi akan mantuwa ko akan jahilci rashin sani to sallar sa tana nan, sallah ce ingantacciya, sai dai a kore gaba, domin duk abin da mutum zai yi akan rashin sani ko akan mantuwa ko akan tirsasawa to wannan Allah ya yi rangwame, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa inna Allah tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastakruhu alai, Allah ya rangwanta ma al umma ta saboda ni kuskure da mantuwa da kuma abinda aka tirsasa mutum akan sa, kuma haka can mu'minai suka yi addu'a kamar yadda Allah ya hakaito mana addu'ar ta, kuma ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa Allah ya karbi wannan addu'a, rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na, ubangiji ta'ala yace kada a jautu, suka ce ya ubangijinmu la tu'akhizna, kada ka kama mu da laifi, in nasina, in har mun manta mun aikata abinda bai dace ba a yi, aw akhta'na, ko kuma muka kuskure, can cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala yace wala junaha alaykum fima akhta'tum, babu laifi akan ku game da abinda ku kuskure, to dan haka yace walakin ma ta'ammadat qulubukum, dan haka duk wanda yayi zance an gane ko da ganganci a cikin sallah to wannan sallah ta bace, domin menene hikima, akwai rashin ladabi ga ubangiji subhanahu wata'ala mutum ya shagala da wani zance na duniya a cikin sallah, domin ita sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne, munaja ne abu bawa yake yi da ubangijin shi subhanahu wata'ala, tattaunawa ce kuke, ganawa ce kuke da ubangijinka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal musalli yunaji rabba, lallan shi mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa auka maqala, dan haka hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa mana cewa ubangiji ta'ala da kansa yake cewa qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfai wa li abdi ma sa'al, ubangiji ta'ala yace na kafa sallah wato kashi biyu tsakanina da bawana, na ga bawana duk abin da ya roka, me ake nufi da as-sala anan, bi ma'ana addu'a, addu'ar da Fatiha kenan ake nufi da as-sala anan, shine ubangiji ta'ala sai yace idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, manzo Allah yace idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani 'abdi, ubangiji ta'ala sai yace hamidani 'abdi, bawa na yayi bi, ma'ana ya gode, wa idza qala الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي الرحمن الرحيم idan dawa yace Ar-Rahmanur Rahim Ubangiji Ta'ala sai yace Athna alayya abdi wato bawana wato ya kyautata min yabo ya jinjina mu wa idza qala malik yawmiddin idan dawa yace malik yawmiddin ma'ana mamallakin ranar sakamako Ubangiji Ta'ala sai yace wato majjadani abdi bawana ya girmama ni mutukar girmamawa a wata riwaya fawwada ilayya amrahu dawana ya neka lamarinsa gabaɗi zuwa gare ni wani za kala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan yace kai kadai wato muke bauta ma ba ma bauta ma wani in ban da kai wa iyyaka nasta'in kuma da kai kadai muke neman taimako ba ma neman taimakon wani in ba naka ba ubangiji ta'ala sai yace haza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'al wannan tsakani na da bawana ne domin ibada haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala neman taimako da agaji shi kuma wannan kenan haƙƙi ne na bawa domin bawa kasashe ne baya iya tsayawa da kansa sai yace wa idza qala ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Ubangiji ta'ala sai yace hadha li abdi wannan na bawana ne wali abdi masu adana ga bawana iya abin da ya roƙa to wannan ganawa ce kake tsakaninka da Ubangijinka kaga anan ka karkata ka shagala da wani zance wannan akwai rashin ladabi ga Ubangiji subhanahu wataala walillahi almathalul a'la kaddara cewa wani babban mutum ne kake tattaunawa da shi kuna tattaunawa ana cikin tattaunawa kawai sai aka bugo waya ka dauka ko kuma kuna tattaunawa da shi sai ka kauda ka ringa zance da wani can da shin akwai girmamawa akwai ladabi a nan to dan haka anan illar ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas kusan da cewa ita wannan sallah wani abu wanda yake na zantukan mutane na maganganun mutane baya halatta a cikin ta yasa saboda akwai rashin girmamawa ga Ubangiji subhanahu wataala akwai shagala game da wato ganawar da bawa yake da Ubangijinsa subhanahu wataala don haka dai a takaice kenan wato sharadi daga cikin sharadda na ingancin sallah dole sai mutum wato ya kawar da dukkan wani abu wanda yake daga cikin abubuwan da wato za su iya bata sallah shine na zantuka ne duniya dan haka a takance wato wannan hadisi kuma bashi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ce ma Muawiya cewa ya sake sallah manzo Allah bai ce masa bai je ya sake sallah kamar yanda kuma ya fada ma wannan wanda ya bubbuga sallah yayin sallah kusan kurciya shine Khalad ibn Rafi wanda ya shigo masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin sallah kotan kurciya babu cika ruku'u da sujada da ya gama sai ya je ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sallama manzo Allah yake masa ya karbi sallama sai yake masa koma sake sallah domin wannan ba sallah bace ba kai ya je ya dawo ya sake sallama manzo Allah yake masa koma sake sallah domin wannan ba sallah bace kai sai da yayi har su a karo na uku yace ya rasulullahi rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya yace wallahi ban iya wata sallah in ban da wannan ko yadda ni karantar da ni yanda ake sallah manzo Allah ya karantar da shi yanda ake sallah malamai suka hada tsakanin wannan hadisi da wancan suka ce waɗannan hadisai ba su da cin karo da juna shi hadisin Khalad ibn Rafi wanda ya sallah kotan kurciya domin abin da yake wajibi a cikin sallah ne ya bari shine nutsuwa amma shi Muawiya abinda aka yi hani ne ya aikata a cikin sallah shine yin zance ka'ida ko ta malamai suka ce tarkul ma'mur a'zamu min fi'lil mahzur barin abinda aka ce ayi yafi girma akan aikata abinda aka hana a aikata saboda shi duk wanda ya bar wato abinda aka yi umarni cewa ayi kaza in bai maka ba to jahilci anan ba uzuri bane ba gane ko domin shi ya bar nutsuwa a cikin sallah ita kuma nutsuwa a cikin sallah rukuni ne daga cikin rukunnanta cewa na jahilci haka wannan ba uzuri bane ba kamar yadda wani sahabi ya ga wani na sallah kotan kurciya in ya ruku baya ne kewa kawai sai ya duka ya yi sujada, in ya dago daga sujada ta farko baya zaunawa daren da kam kafin ya yi sujada ta biyu. Ya gama sallah sai yake tambaye shi yace subhanallah, kin yaushe kake irin wannan sallah? Yace wallahi tun yau da shekara 20. Yace wallahi tabbatar maka nake inda ka sake ka mutu akan irin wannan sallah, yace ka mutu ba akan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi yana cikin Sahihul Bukhari. Saboda shi jahilci ba uzuri bane akan barin abinda aka ce ayi, amma sabani ga abinda aka yi hani. Abinda aka yi hani aka ce kar ayi kaza, idan mutun yayi akan rashin sani to wannan shi uzuri. An gane ko? Kamar misali mutun ne ya sha giya, shi a iya zaton shi giya halaka ce, wa'azi ya cin masa cewa ai giya haramun ce, to wannan yana da uzuri, Allah ba zai kama shi da laifi ba. Fuska ta biyu malamai suka ce shi wato wannan shi wanda yake nemi gunta sallah ya bar abinda asalin shi tabbatacce ne, domin nutsuwa a cikin sallah abu ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana. Amma sabani ga shi Muawiya ya aikata wannan abin da ya aikata akan asali, asali shine halaccin zance a cikin sallah kamar yadda hadisi zai zo nan gaba. Asali a farkon musulunci yin zance a cikin sallah halaka ne. Fuska ta uku kasancewar kuma shi kanshi Muawiya kamar yadda yake cikin wata riwaya, shi Muawiya ibn al-Hakam Allah ya kara masa yadda yake cewa inni hadithu ahdin bi jahiliya, yace ina sabon musulunta ne, ina sabon musulunta ne, kaga bai jima ba a cikin musulunci ya karanci addini, don haka kawai da mutum ne ya atisha sai ya ce masa yarhamukallah, shi bai san da cewa yin haka bai dace ba. To dan haka dai a takaice ita sallah kawai iya abinda ta kunsa shine ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, ambaton Allah da karatun alqur'ani sune sallah. Dan haka anan wani yakan iya cewa to kamar abin da ya shafi addu'a, ita addu'a mahallin yinta a cikin sallah inda tafi dacewa shine wato a cikin sujada, haka nan kuma a cikin ruku'u na halatta mutum yayi addu'a. Sabani ga malikiya suka ce sun karhanta yin addu'a wato a cikin ruku'u, ruku'u kadai sai dai mutum kawai ya yi tasbihi. Al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa babu ya yi na musamman a cikin ingantaccen littafinsa babu du'a fi ruku, baban da ke bayani game da halaccin addu'a ko kuma shar'ancin yin addu'a a cikin ruku'u. Sai ya zo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda tana faɗa cewa a lokacin da wato idza jaa ta sauka, idza jaa nasrullah, kace addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya cika yi a cikin ruku'u da sujada shine subhanakallahumma wa bihamdika, allahumma ghafirli, wa subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghafirli, domin Allah ya faɗa fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir, kenan fasabbi bihamdi rabbika shine sai yake cewa subhanakallahumma, kaga anan yayi tasbihi, wa bihamdika kuma ya gode ma ubangijin sa kamar yadda yake fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfir, sai yace allahumma ghafirli subhanaka allahumma bihamdika allahumma ghafirli, tace haka manzon Allah yake yawaitawa a cikin ruku'u da sujada. Kaga lafazin allahumma ghafirli addu'a ce, to dan haka wannan yana nuna halaccin yin addu'a a cikin ruku'u. Sujada kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda a cikin hadisi ingantacce yake cewa ku san da cewa an hane ni game da karanta alqur'ani a cikin ruku'u da sujada, sai yace fa amma ruku'u fa azminu fihi rabba, ku san da cewa ruku'u ku girmama ubangijin ku, shi yasa malikiya suka ce an kasa an raba, kenan a cikin ruku'u tasbihi kadai za a yi, ba za a yi addu'a ba. To wancan hadisi shi yake nuna halaccin yin addu'a wato a cikin ruku'u, amma wannan hadisi ba yana nuna cewa ruku'u ya keɓanta da yin tasbihi kadai, na halatta ka yi addu'a a cikin ruku'u. Sai ce wa amma sujudu fajtahidu fi du'a, manzon Allah ya ce ku san da cewa ita sujada ku yi kokarin addu'a, fa qalilun an yustajaba lakum, manzon Allah ya ce ya cancanta a karɓi addu'a. To ita addu'a Allah bai bautar da mu da lafazinta cewa sai da larauci, duk yaren da ka iya za ka iya yin addu'a sawa'an a cikin sallah ko a wajen sallah. Idan baka iya yin addu'a da larabci to sai ka zo da yaran da ka iyaya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza a cikin sujada haka zaka yi wannan addu'a an gane ko wannan baya daga cikin zantuttuka na mutane domin addu'a ce wanda aka shar'anta kai da kuma a mahallin da ya dace haka a ƙarshen tahiyya kafin ka salimce ma'ana zama na ƙarshe in ka gama tahiyya kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai addu'o'in da suka tabbata a sunna to zaka zaba addu'a da tafi kayatar da kai wanda kake roƙon alkhairi na duniya da lahira ka zo da ita ita ma anan in baka iya da larabci da yaran da ka iya zaka iya zuwa da ita sannan kuma wannan hadisi bugu da kari dai yana nuna mana kyawun karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da tsanantawa ba shi da kausasawa ga wanda ya aikata abinda bai dace ba a aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai ya fahimci cewa babu ganganci a cikin al'amarinka kuma babu nacewa akan aiki na sabo to manzon Allah baya kausasa da shi yana da kyawun karantarwa kaga anan Muawiya Allah ya kara masa yadda yace fa wallahi ma ka haran yace manzon Allah bai tsawatar da ni ba yace wala darabani manzon Allah bai dukai mun duka ba yace wala shatamani manzon Allah bai faɗa mun wata bakar magana ba kawai iya abin da yake mun inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamina inma huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul qur'an haka balaraban kawai wanda hadisi ya gabata wanda yazo yayi bawali a cikin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sabo sun kawo dauki za su tara masa gajiya manzo Allah yace ku rabu da shi da ya gama bawalin sa manzo Allah yasa aka ci guga da ruwa aka kurara akan bawalin manzo Allah sai ya ja shi sai yake cewa habawa ne yace masallaci fa dakin Allah ne baya halatta a kawo duk wata kazamta a yaba masa ka san da cewa an gina masallaci domin yin sallah da karatun alqur'ani da ambaton Allah wannan balaraban kauye yake addu'a yace ya Allah ka ji kaina ka ji kan Muhammad yace kar ka ji kan wani tare da mu manzo Allah yace haba bawon Allah yace ka kunkata abu wanda yake mai fadin gaske rahamar Allah ta wuce ni da kai shi da kanshi yake fada yace wallahi ban taba ganin wani mafi kyawun karantarwa yace sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga su sun kawo masa hari za su kai masa duka manzo Allah yace a kura mu da shi me yasa saboda ba wani bai ganganci abu ne wanda yake akan kuskure akan rashin sani haka mutumin da yazo ya arka ma iyalin shi a cikin wata na Ramadan yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa na halaka manzo Allah yace me ya faru yace ya rasulullahi na abka ma iyali na alhali a cikin wata na Ramadan cikin yini na Ramadan manzo Allah bai faɗa masa wata bakar magana manzo Allah bai kautata masa halin shi iya abinda manzo Allah ya faɗa masa yace masa kana da halin da zaka entar da bawa mumini yace ya rasulullahi ina ni ina iya entar da bawa ni ban mallaki komai in ban da wannan wuya na ba yace to manzo Allah yace masa zaka iya azumtar wata biyu a jere yace ya rasulullahi ina ni ina azumtar wata biyu a jere yace abin nan fa da ya same ni bai same ni ba domin azumi na wata daya daya na kasa hankali to ina ni ina yin azumin wata biyu a jere manzo Allah yace masa zaka iya ciyar da miskini 60 yace ya rasulullahi tabbatar maka nake tun daga gabacin Madina har zuwa yammacin ta ban san wani gida da yafi gidana talauci manzo Allah yace masa to koma zauna ya koma ya zauna zuwa jimawa aka zo da sango na dabino wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace dauki wannan dabino je ka kai sadaka da shi a matsayin kafara sai yace ana fukara mini wanda yafi ni talauci zan ba wanda yafi ni talauci zan ba yace ya rasulullahi kare tabbatar maka nake tun daga gobacin Madina har zuwa yammacin da yace wallahi ban san gidan da yafi na wata talauci manzo Allah yace je ka ciyar da iyalinka to kaga anan kasancewar abu ne akan rashin sani kuma wato kuskure ne don haka yana daga salo na da'awa duk wanda ka fahimci cewa abu yayi shi ne akan jahilci to ba maganar kausasa halishi in ka kausasa halishi wannan baka biyo wata farki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen da'awa ubangiji ta'ala yace fa bima rahmatin min Allah linka lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik to dan haka wannan shine anan manzo amma duk wanda ya zamanto an tabbata da gangan ne ko kuma an tabbata kawai ya san da abin nacewa ne akan laifi, to wannan ana iya kausasa masa halishi. Don haka malaman suke cewa fali kulli maqalin maqalun wa halun, kowane matsayi yana da fada kuma yana da halin da ya dace da shi. Kenan in ya kasance akan rashin sani mutum yayi ko akan kuskure, to wannan yana da uzuri, ba za a kausasa masa. Amma duk wanda an san akan ganganci ne, nacewa ne, to wannan akan iya kausasa masa halishi. Wa an Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu annahu qala إن كنا لنتكلم في الصلاة على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت هاته على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم. Wato daga Zaid ibn Arqam, Allah ya kara masa yadda ke faɗa, in kunna lanatakallamu fi salati ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, yace tabbas mun kasance muna zance a cikin sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. In anan bi ma'ana qad, an gane ko kamar yanda yace fadhakkir in nafa'ati dhikra, ai qad nafa'ati dhikra. Shi ne ya ce in kunna lanatakallamu fi salati, ya ce tabbas ya ce mun kasance muna zance a cikin sallah, ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yukallimu ahaduna sahibahu bi hajati, ya ce ɗaya daga cikinmu yakan ma dan uwansa magana, bi hajati, game da wata ƴar buƙata. Ana cikin sallah sai ka tambaye mutum wane wai yau ka ga wane, ko kuma wani yau yaya kasuwa take ci. Ana cikin sallah sai ka dan waiwaya sai kama mutum zance, da haka ya ce miki hatta nazalata, har aka kai lokacin da hadar Allah subhanahu wa ta'ala ta sauka. Shi ne yake cewa hafizu ala salawati, Ubangiji ta'ala ya ce ku kiyaye wato akan salloli, wassalati alwusta, wato ku kiyaye sallah mafificiya, alwusta bi ma'ana alfudula, an gane ku, mafificiya. Domin in ka ce al'awsaf, wato shi ne bi ma'ana al'afdal, mafifici, kamar yadda ya ce qala awsafuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, awsaf bi ma'ana afdal. Idan ka ce alwusta bi ma'ana alfudula, mafificiya kenan. Ubangiji ta'ala ya ce hafizu ala salawati, ku kiyaye akan salloli. Kiyaye sallah shi ne yinta a lokacinta, kuma tare da zawwa da duk abin da aka shar'anta a cikinta na farillai da sunnoni da mustahabbai. Sai ya ce wassalati alwusta, ku kiyaye sallah mafificiya. An gane ko? Kenan wannan min babu zikirin khas ba'da al'am, domin ita kanta sallah mafificiya tana daga cikin jumlar sallolin da Allah ya umarni cewa a kiyaye. Amma don a nuna mana muhimmancinta, Ubangiji ta'ala ya ware ta da ambatu, kamar yadda can da yake cewa wa wahabna lahu ishaqa wa ya'quba nafila, an gane ko, can cikin suratul anbiya yake cewa wa kullan ja'alna salihin, sai ce wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'l al-khayrati wa iqamas salati wa ita'iz zaka wa kanu lana 'abidin. Ubangiji ta'ala yace wa ja'alnahum a'immatan, Ibrahim alayhi salam da ɗansa Ishaq da jikansa Yaqub, Ubangiji ta'ala yace mun maida su shugabanni ne abun koyi a cikin ayyuka na alkhairi. Yahduna bi amrina, suna shiryar da jama'a da izinin mu. Sai yace wa awhayna ilayhim, mu musu saƙon fi'lal khairati, aikata ayyuka na alkhairu. Sai yace wa iqamas salati wa ita'az zaka, mun turo musu saƙon cewa su lazumci da sallah da bayar da zakka. Shin sallah da bayar da zakka suna daga cikin ayyuka na alkhairi ko ba sa ciki? Bal suna cikin sahu na farko. To amma don a nuna mana muhimmancin tsaye da sallah, da bayar da zakka ubangiji ta'ala ya ware su da ambato bayan ya ce wa auhayna ilayhim fi'lal khairati yace wa iqamas salati wa ita'iz zakka wa kanu lana abidin to shine anan da yace hafizu ala salawati ku kiyaye sallolin yace was salatil wusta ku kiyaye sallah mafificiya wata sallah ce sallah mafificiya ita ce sallah ta al'asr a magana mafi rinjaye domin maganganu na malamai game da sallah mafificiya sai da aka samu fada wajen 17 an gane ko fada 17 amma fada wanda take tabbatacciya abinda ake nufi da as-salatul wusta ita ce sallah ta al'asr kamar yanda hadisi yake cikin sahihai wato riwaya ta Ali Allah ya karra masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada a ranar ghazwatul khandaq shine kenan ghazwatul ahzab manzon Allah yake cewa mala Allahu quburahum wa buyutahum nara sai yace kama shagaluna an as-salatul wusta yace salatul asr kama shagaluna an salatul wusta hatta gabace shan kamar yanda hadisi na Umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar yakin khandaq wato yanzu yana fadin bakaken maganganu ga kafirai yace ya rasulullahi wallahi bai yi sallah ba yace wallahi sai gab da fadawar rana manzo Allah yace wallahi ma sallaituha manzo Allah yace ni ma ban yi ta ba sai yake cewa mala Allahu quburahum wa ajwafahum nar shagaluna anis salati al-wusta salati al-asr manzo Allah yace Allah ya cika wato gangan cikin su da kabirin su wato da wuta manzo Allah yake sun shagaltar da mu game da sallah mafificiya ita ce sallah ta al'asr to a wannan riwaya ta Ali manzo Allah yace mana Allahu quburahum wa buyutahum nar yace Allah ya cika kabirin su da gidajen su da wuta sai yace kama shagaluna an salatil wusta kamar yanda suka shagaltar da mu an salatil wusta game da sallah mafificiya hatta gabati shams har rana ta fake ita ce sallah ta al'asr dan haka wannan dalili shine yake tabbatar da as-salatul wusta ita ce sallah ta al'asr to shine anan sai yace sai da wannan aya ta sauka wa qulillahi qanitin ubangiji ta'ala yace ku tsaya ga ubangijin ku qanitina kuna masu kawaici lafazin qanitin an ciro shi ne daga al-qunut shi kuma lafazin al-qunut a larabci yana da ma'ana ta kai kusan 10 na daga cikin ma'anarsa shine as-sukut ma'ana yin kawaici mutum ya ja bakin sa ya kyale dan haka anan da yace wa qulu lillahi qanitin ay wa qulu lillahi sakitina ku tsaya saboda Allah kuna masu kawaici wannan aya shine sai yace fa umirna bis-sukut aka umarce mu da yin kawaici a cikin sallah cewa kowa ya ja bakin sa ya kame wani jina anil kalam aka hane mu game da yin zanci sannan kuma al-qunut yakan daukan ma'anar wato addu'a shine addu'a yana daukan ma'anar afa'a kamar yanda yake cewa wannan wakanat min al-qanitin ay min al-fa'ina li rabbihim azza wa jalla shine malam na fada hadisi ne wanda yake muttafaqun alayh lafazin na al-imam muslim ne a takaice wannan hadisi kenan yana nuna mana menene a farkon musulunci kenan suka ma junan su hira a cikin sallah Allah ya halitta zance a cikin sallah a farkon musulunci kenan zance wanda yake dan kadan wanda ban makawa dai abdi wanda ban makawa sai ka fada to wannan ba laifi a farkon musulunci suka ma junan su irin wannan zance amma da wannan aya ta sauka gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala ya taka ma mu'mine burki aka haramta yin zance a cikin sallah domin ya fada wa qulu lillahi qanitin to dan haka a takaice wannan hadisi kamar yanda malamai suka yi ijma'i akan sa cewa yin zance a cikin sallah in dai ba zance bane na gyaran sallah da ganganci to sallah ta baci an gane ko sallah ta baci dan haka wato kasancewar anan kenan yana nuna mana du saboda muhimmancin sallah saboda girmanta wato kasancewar ubangiji ta'ala ya haramta yin zance a cikin sallah domin ganawa ce mutum yake da ubangijinsa subhanahu wata'ala wanda kuma ya kamata mutum ya kiyaye akan wannan ganawa dan haka amma duk wani zance na dan adam kenan baya halatta a cikin sallah inda ganganci ne kenan sallah ta baci in kuma akan mantuwa ne ko rashin sani to wannan kuma sallah sallah ce ingantacciya kamar yanda wancan hadisi ya gabata wato na Muawiya Allah ya kara masa yadda tare da cewa akan abin da ya shafi wanda ya zance akan mantuwa ko akan rashin sani ko wanda aka tirsasa shi ko wanda yayi magana yana mai ayatar kamar misali makaho ne zai fada wani rami kana cikin sallah sai kace hannunka mai sanda ko hannunka mara sanda ko kuma dakata to wannan wasu malamai sun tafi akan cewa sallah ta faci tare da cewa a magana mafi inganci irin waɗannan zance baya bata sallah saboda wancan ce tin rai shi kuma kamar abin da ya shafi in domin gyaran sallah ne to wannan kwata kwata wannan babu laifi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya salamci a sallatul asr daga raka'a biyu zulayhain yazo ya ce ya rasulullahi shin mantawa ne kai ko kuma wato sallace aka rage manzon Allah ya ce ban manta ba kuma sallah ba rage ba a lokacin nan ya tambaye sauran sahabbai suka tabbatar masa cewa raka'a biyu kai ya rasulullah manzon Allah ya tashi ya koma gun sai kabbara ta harama ya ci ko abin da ya rage kuma a karshe ya sujada baki dan haka anan suka ce idan limami ya salamce yana gatan cewa sallah ta cika to duk kamshin da ya wannan an yi rungun anan kenan in aka fada masa aka ce sallah baka cika ba to abinda zai sai ya tashi ya ci gaba da sallah amma ba ana cikin sallah ba in an mai katibi ya rikice wai wai ya ce nawa muka yi a ce mishi kaza ga ya wannan ana magana limami ya salamce a iya zatansa sallah ta cika aka fada mata sallah ba ta cika ba to wannan zance da yayin wannan hanyirin gobe a kai shi an gane ko domin zance ne wanda yake da jarin sallah to abinda sannan hando malamai sun yi sabani game da abin da ya shafi wato shine kamar busa ko gyaran murya ko nishi wato da mutum yake yi a cikin sallah wasu daga cikin malamai sun gafi akan cewa wato busa da wani nishi da gyaran murya da mutum zai yi a cikin sallah to sallah na baci in ya kasance an samu harfa biyu sun guda tare da cewa a magana mafi rinjaye ko da harfa sun fita to sallah ba ta baci abin da ya shafi kamar busa da mutum zai yi kamar misali in kace tub kaga anan akwai ta'un da bawu to suka ce in mutum yayi tofi yace tub suka ce sallah ta baci ko mutum yayi nishi gyaran murya suka ce in dai an samu harafi biyu sallah ta baci to a magana mafi rinjaye ko da harfa sun fito sallah ba ta faci ba me yasa saboda wannan ba zance bane ba ba za ka kiyasta shi akan zance kamar tofi da mutum yayi a ce masa zance ko gyaran murya da mutum yayi a ce masa zance ko kuma nishi da mutum yayi a ce masa zance wannan duka ba zance bane amma duk abin da ya shafi zance to komin kankantar shi wannan sallah ta baci idan zance ne wanda yake na gyaran sallah to wannan shi kuma ba laifi an gane ko ba laifi wannan akan iya yin shi kenan a cikin sallah kamar yanda wato muka yi misali tare da cewa mun dan tsawaita lokaci ya tafi nan da ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك